أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. وبعد، السلام عليكم ورحمة الله. يوم لا ربع biyar da watan Ramadan shekara ta 2443 Hijriya, wanda ya dace da 6 da watan 4 shekara ta 2022 Miladiya. Zan mu ci gaba da karatun littafin mai albarka, shine Al-Jami'u Sahih na Al-Imam Al-Bukhari rahimahullah ta'ala. Muna cikin wannan shine darasin mu na 48. Muna cikin Kitabul Wudu, Kitabul Ghusl afwan, babul junubi yatawadda sun mayanam, baban da ke bayanin mai janaba ya tawadda zai yi arwalla sun mayanam sannan ya yi wanka. Duk da mas'ala ta wuce a can baya cikin wani hadisin, amma ba baban ta bane aka mata yanzu, kuma zaman kanta ne dan ita aka za a zai kawo wannan hadisi. Hadisi na 288 al-Imam al-Bukhari Allah mushi rahama yake cewa haddathana Yahya ibn Bukair qala haddathana Lais عن عبيد الله بن ابي جعفر عن محمد بن عبد الرحمن عن عروه عن عائشه عروه بن زبير kenan قالت take cewa dan Aisha kanwar ma'aihiya shi ce, zaman ma'aihiya take mishi makarantarta shine gaba gaba, shine masu shin hudatta marma bayyada shamaki tsakanin shi da ita matsayin ma'aihiya shi ce. Yake cewa kana annabi sallallahu alaihi wasallam annabi mai tsira da amincin Allah ya kasance, idza arada an yanama wa huwa junub, idan yana so yayi barci kuma yana da janaba, yana tare da janaba, gasala farjahu sai ya wanke gaban shi, wa tawadda lis-salah sai ya arwalla ta sallah. Wannan arwalla kuma dan saboda ya kwanta ne, arwalla irin ta sallah ba dan zai sallah da ita ba, dan saboda ita ce arwallar da ba ta amfani ba ta biyan bukata komai, kawai bakin ta biyan bukatar mai janaba yayi barcin wannan. Hadisi na 289 الإمام البخاري كتشه حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا جويرية عن نافع نارغ جيكين سونا يم علماء حديثي واندا وسو سنا كما سونا سنا كما دا نماتا جويرية انا چكي نمجيني هم هم انتبتي جويرية انا نمجيني عن نافع انا عبد الله قال كتشه استفتا عمر النبي عمر يعني مي فتواغا النبا عند سميسيرا دا امنشن الله يتن بيشكي نا آيا نامو أهدنا وهو جنوب شن ايام مزي برچي انا دا جانبا kala na'am yace eh idza tawadda idan yayi arwalla zai. Wannan kenan hadisi na gaba na 219 al-Imam al-Bukhari kace haddathana Abdullah ibn Yusuf akhbarana Malik an Abdullah ibn Dinar an Abdullah ibn Umar qala yake cewa zakara Umar ibn al-Khattab li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam annahu tusibuhu al-janaba min al-layl. Umar dan Khattab ya ambatar ma annabi sallallahu alaihi wasallam cewa janaba tana samun shi da daddare, shi Umar kenan. فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم سي من زعن الله صلى الله عليه وسلم كي يمشي مشي توضا كي ار والله وغا سذكرك كوانكي اذكرنك يتي ثم نم سنن سي كاي برشي نان دي يتي مشي توضا وغا سل ذكرك كاي ار والله كو مجرد فدن ني با وي ترتيب ابو يكي نهي با دان با سي ان يي ار والله بو كما اكي وانكي غبا ار والله اي تركي بيوا با سي دي يا تبتا غ مالمن نحو جو ان الواو لا تفيد الترتيب واو با تانا نهن ترتيبي با. Wannan hadisan dukkan su gabaki ɗaya suna nuni ne akan cewa wajibi ne mai janaba idan zai yi barci to yayi arwalla. Wannan kuma shine abin da aka rawaito daga malamai da dama, daga malaman zahiriya, haka aka rawaito daga Malik ibn al-Arabi, ya zo da bakon Abu Allah mushi rahama, ya hikaito daga Imam Shafi'i da jumhurin malamai akan cewa mustahabbanci ne, kamar yadda ya zo a Ardatul Ahwazi, je mun yi magana shi Ardatul Ahwazi sharhin Tirmidhi na al-Imam Ibn al-Arabi sharhin Sunan al-Tirmidhi ne, to a can ya hikaito na sabama al-Imam Shafi'i da jumhuri cewa mustahabbi ne. Isfi Sunan al-Arba'a dan ya zo cikin a Sunan al-Arba'a, Sunan al-Arba'a da mi da mi kenan, Sunan al-Arba'a, Sunan Abi Daud, Sunan Ibn Majah, ga saudari mi an ce Arba'a bai ciki sunan. Wannan sune guda hudun, gabaki ɗayan su ya zo daga gare su daga Aisha annahu sallallahu alaihi wasallam kana yanamu huwa junubun wala yamassu ma'an, annabi ya kasance yana kwana kuma yana da janaba bai taba ruwa. Na'am, sai suka tambaye ta, sai ta ce na'am. bai hakiki ce da ana fihil hufaz amma manyan malamai sun soki wannan hadisi duk da yana cikin sunanul arba a gabaki daya wa ajabahu wa man qablahu ibn suraj da shi da wanda suke gabanin shi sai ibn suraj sun ba da amsa cewa ai cikin hadisin sunanul arba a ce akai la yamassu ma'an kenan sai a fassara shi da cewa la yamassu ma'al lil ghusl bai taba ruwa wajen wanka amma ba wajen arwalla ba Dawudi mai sharhi Allah mashi rahama yake cewa tarkuhu li adamu judanihi aw tayammum li faqri tana yiwa barin taba ruwan dan saboda hadisan sun ci karo da juna ga wannan hadisin da muke ciki cewa wanda zike da janaba yake son yayi kwanciya to sai yayi arwalla to kuma gashi yazo cikin sunan al-arba'a cewa annabi yana da janaba yana kwancin shi ba tare da ya taba ruwa ba kenan dole sai an samu tawjihin da aka ma wannan hadisan dan wasu sun ce yana cikin mukhtalifu al-hadis wani ya ci karo da wani Dawudi yake cewa tana yiwa rasa ruwan da Annabi sallallahu alaihi wasallam yayi dan saboda babu shine ko kuma taimama ce yayi duka wannan amma ihtimal ne tana yiwa ne ba tabbas bane in aka samu irin wannan dan babu nasi ba wanda yake da tabbas walam walim ala yuqalu tarkuhu li bayan aljawaz yace me yasa bazan mu ce ba Annabi ya bari ne dan saboda nuna cewa ya halitta kenan sai mu dauka akan cewa kin taba ruwan da yayi a wannan gamin idan ya nuna mana cewa ya halitta ne arwalla shi kuma da yake yi kullun wannan kiyayewa ne akan hali na kamala yace fa inna an hadha al-amr laysa lil-wujub wala lil-istihbab taqiddin al-qushairi Allah ji kanshi da rahama mai babban malami mai littafin risalatul qushairiyya mujallal guda biyu Allah mushi rahama yake cewa yana mana nuni ne akan cewa mustahabbi ne yin arwalla wannan ba wajibi ba saboda wannan hadisin da aka kawo yace fa inna nawmu min haisu huwa an-nawmu la yata'allaqu bihi wujubun wala istihbab dan saboda shi wankan karan kan barcin karan kan shi ba wajibi bane babu wani barci da za a kira shi barcin wajibi ko kuma barcin mustahabbi kawo barci hanya halakci yace to fa tatawqa'u ibaha 'alal wudu wa zalika huwa al-maqlu sai wannan ibaha ta yi zaman ta a matsayin ta na kan halacci kuma arwallan wa abinda za ta jawo kin shi ma sai ya kasance mustahabbi ne tun wannan ibaha ne ba mustahabbi ba kenan kawai arwalla sun dai shi wannan magana ya dauke ta akan ibaha ne wanda wannan magana ce da malamin musu yarda da ita ba waqtalif fil illati fi hadha alwudu wasu kai bayani akan kuma malamai sun yi sabani akan illa wannan arwalla ta cikin wannan wankan ba ta mai janaba wace irin arwalla ce hal hiya litta'abbud arwalla ce ta ibada kawai an ce kai ne ba san sirrin ta ba mana illa ta hukunci shine gano illa dai ta malaman usulul fiqh da muka sani waqila sai suka ce la'allahu yanshadu lil-ghusl mai yiwa ana yin ta ne dan saboda ya samu nishadin yin wanka waqila wasu suka ce li yabita ala ihda taharatayn khashiyatal maut fil manam dan saboda yayi barci akan wani karamin tsal daya daga cikin tsarki biyu ita ce arwalla tun da wankan bai samu baran tana yiwa ya zama ya samu ya rasu a cikin wankan ya tai lahira da janaba barci kuma ya tabbata annoma akul mauti Allah ya kira shi da mutuwa kenan sai kokarin kiyayewa kamar yadda na cikin ihkamul ahkam na al-imam ibn daqiq al-id sharhin shi da yawa umdatul ahkam na umdatul ahkam yana cikin littafin da ya samu sharhu hukama su yawa sharhu da saboda littafi ne mai kima littafin da malamin da ya ikmal shi yayi al-ikmal fi ma'rifatir rijal al-kamal fi ma'rifatir rijal afwan shi yayi umdatul ahkam babban malami ne na hadisi shi yasa littafin ya samu kima shi kanshi wannan ibn al-mulakin ya mishi sharhi mujallal 13 umdatul ahkam wanda muke gani umdatul ahkam wannan karami yana da mujallal 13 wace wa amma a sakenan sharhin da yamma umdatul ahkam kadai ya kai fatahul bari yawa shi ibn al-mulakin malamin kuma ibn hajar kin ne shi yasa yace fa ala haza akan wannan ne sai a ce wannan kuma ya cikin ardatul ahawzi da fatahul bari akan wannan ne tatawaddaul haid ita ma mai haila zata iya yin arwalla wala tatawaddau ala al-awwal akan waccan magana ta farko in muka ce ta'abbudan ne mai haila ba zata yi arwalla ba in ta je kwanciya amma in muka ce dan saboda wannan tabbiyin ita ce illa cewa dan mutun ya kwana a bisa tsarki gudun kai ya mutu ya je da najasa to mai haila ma sai ta yi arwalla in zata je kwanci ta hanyar kiyasi in wannan ita ce illa dan dama a cikin kiyasi illa gano illa ita ce martaba ta iya yin kiyasi in ba a gano illa ba babu zancen kiyasi to illa in a ta farko ce ba za a kiyasta mai wannan ba a ciki haila ba amma in illa ta bice cewa dan saboda a kwanta da tsarki ne ko mun karanta shi to wannan sai a doki mai haila ita ma ai kiyasin ta akan wannan amma malaman Shafi'iyya sun ce sun so ce mustahabi ne gare ta tayi wanka ko da jinin bai yanke ba. A wajen Malikiya su kuma sun yi sabani hal ya turku fi wudu'i ya zaga salo rajulaini amla wajen wanke wankar wallah wannan zai wanke hakawahuwa ko kuma barin wanke kawahuwa zai. Umar dan Khaddab ya tahi akan halacci amma Imam Malik bai ga wannan ba ya ce kawai a wanke duka. Wa wasa Ibn Habib Abdul Malik Ibn Habib shi ya yalwata magana ya wasa'a akan magana zahirin magana ta cewa tawadda ali salati cewa kawai shine a cika arwalla tunda ai Aisha cewa ba za a yi koki magana cewa ba arwalla wannan a yi ta har zuwa wanke kafa ko kuma daga an wanke sauran gabbai wanke kahuwa ba sai an yi ba sai ce abinda zai raddin cewa maganganun wanda suka ce ba sai an wanke kafa ba dan saboda cewa tayi tawadda wudu a hulis sala yana arwalla irin arwalla shi ta sallah arwalla sallah ai ba ke ta rika ma yake ba wanda wannan ita ce magana mai karhi. Waqtalafu hal yanqudu wudu al-junub bil hadas al-asghar fa an Malik sun yi sabani shin arwalla wudu al-junub arwalla ta mai janaba tana warwarewa da hadasi karami arwalla wannan da yayi dama ba ta ibada bace ba sallah zai yi da ita ba karatun qur'ani ta ita dan saboda yayi barci ne to yana yin ta kuma yaje ya kwanta ita wannan arwalla da yayi ta dan yayi barci kuma sai yayi iska ko wani hadasi yayi jiba wali ya tashi yaje shin arwallan ta sarki sai ya maimaita ta. Daga Malik yace a arwallan ba ta warware ba dan dama ba ta ibada bace dama gurguwa arwalla ce. Lakhami yake cewa na'am arwalla shi ta warware kamar yadda yake cikin az-zakhira ta al-Imam al-Qarrafi. Sun yi sabani al-junub idza arada an ya'kula aw yashrub min janaba idan yayi nihin yace abinci ko kuma ya sha shin za a umarce shi da yin arwalla ko kuwa. Ibnu Umar yace na'am eh haka ne ana umarta shi kuma shine zahirur riwayah Muslim. Malik yake cewa inna ma yu umaru bi ghasl yadihi faqad za a umarce shi ne kawai da wanke hannun shi kadai mai janaba idan zai yi abinci ba sai yayi arwalla ba wanda shi ma wannan magana ta Malik tana cikin mudawwanatul kubra. Magana ta abu na biyar jawazul su'ali anil muhimmat halaccin tambaya gami da abubuwa masu muhimmanci cikin addini wa adamul haya'i minhu da kuma rishin kumya jin kumya mutun ya hudda kumya a cikin tambaya. Ga su wannan tambayoyin da suke duka abubuwa ne wanda sun shahi saduwa amma kuma suke tambayoyi akan su dan saboda a cikin neman ilimi ba ayya ibn kasir a muqaddiman muslim yake ce ma dan shi ya bunayya la yanalu ilmu hayyun wala mustakbir ba a samu mai samun ilimi duk wanda ya kasance mai yawan kumiya ko kuma mai girman kai har abada bai ilimi kenan shi yasa muke ga sahabbai wasu abubuwa na jin kumiya ne ma suna tambayar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kuma ya ba su amsa. Sai babu na gaba babu na 28 al-Imam al-Bukhari Allah mashi rahama yake cewa babu izalta al-khitanani baban dake bayanin idan kaciya guda biyu ta gamu ta namiji da ta mace. Hadisi na 2091 yake cewa haddathana Mu'az ibn Fadala yace haddathana Hisham haddathana ha wa haddathana Abu Nu'aym an Hisham an Qatada an al-Hasan an Abi Rafi an Abi Huraira an Nabi sallallahu alaihi wasallam kala idza jalasa baina shu'abi al-arba'i idan ya zamana tsakanin gabanta guda hudu ma'ana idai hawa rijlai ha kawahuwan ta guda biyu da cinyoyin ta guda biyu sun majahada ha sannan ya tsananta faqad wajabal ghusl wa haqiqa wanka ya wajaba tabahu amr ibn marzuq an shu'ba mislahu wa qala musa haddathana aban haddathana qatada akhbarana al-hasan mislahu shi ma kawo kwatankwacin wannan hadisin. A cikin hukunce-hukuncen wannan hadisi a cikin shi akwai wajibcin wanka ga wanda la ya tawakkafu ala inzalul mani idan a halke ne ba a jiran sai mani ya fito idan an sadu da mace kawai wanka ya zama na wajibi ko da bai inzali ba yace bal mata gabatul khashfa fil farji wajibal ghusl duk lokacin da kaciya ta boye cikin farji to ya wajaba yin wanka ga macen da namijin gabaki daya. Shi yasa yazo a cikin wata riwaya ta sahihi Muslim da Bukhari bai katabe cewa illa min yanzil ko da bai fitar da mani ba wanda kuma wannan hakanan ne hukuncin da can harkon musulunci ba haka yake ba inna malma'u min alma man ruwanka sai in hutar da mani ake yin shi to kuma daga baya sai wannan hadisin ya zo shahi wancan hadisin inna malma'u min alma haqiqa ya zo cikin hadisi inna ma'kana alma'u min alma rukhsatan fi awwal al-islam thumma nusikha cewa sai an hutar da mani ake yin wankan janaba ya kasance rangwame ne cikin harkon musulunci daga baya kuma aka shahi wannan rangwamen kamar da Tirmidhi ya rawaito kuma inganta abin fa zala mustanadu ilayhi sai zamana wannan magana ta karshe ita ce ake tahiya akan cewa wancan shahi shi akai. hukuma wasu su ce inna malama uminal ma sai a bar shi akan sha'anin mahalaki shi kuma wannan a bar shi a sha'anin abin da yake halaki sun yi maganganu da dama akan wannan mas'ala wasu sun tayi akan cewa shahiwa ne wasu kuma sun tayi akan cewa idan mubashara ce fi masuwar farj ibn al-arab yake cewa jama'a da dama daga sahabbai sun rawaito sun tahi akan cewa idan aka sadi sai an hutar da mani ake iya yin wanka amma kuma suka yi ruju'i suka yi taraju'in kan wannan mas'ala suka barta hamma umar yana cewa man khalafa zalika ja'altuhu nikalan duk wanda ya saba ma wannan sai na sanya mishi uquba duk wanda ya saba ma wannan fatawa amma daga baya shi umar kin yayi taraju'i yayi ya bari yace kokarin kadal ijma'i dai yayi tsaye an darma ijma'i akan wannan abun babu kallo ko dai zuwa ga wanda ya saba ma wannan Dawud ibn Ali Zahiri Allah mashi rahama shi ya saba yace to sabanin shi ko kallon shi ba za a yi ba yace laula khilafuhuma urifa dan ba sabanin nashi ba ba za a ma san da shi ba wa innamal amru sa'ab wannan irin gayin maganganu ne na malamai yake ma Dawud ibn Ali Zahiri cewa yawan sabanin shi in an yi mas'ala wadda malamai sun tahi akan ta shi sai ya zo ya saba yace dan ba sabanin nashi ba zan mu san da shi ba dan kenan bai dauke shi akan malami ba dan yana malamin zahiriya amma ba haka bane Dawud ibn Ali Zahiri yana daga cikin manya-manyan malamai illa iyaka mazhabi kuma kowa yana kokarin hauda abin da yake ganin shine daidai a cikin mas'ala ta fahimta Qur'ani da ta fahimta hadisi a mazhabin su babu kiyasi kuma suna da hujjoji suna da dalilan su awwalu man qasa iblisa fa akhda farkon mai kiyasi shine shaydan kuma yayi kuskure Allah ya tabbatar mishi da cewa kuskure cewa ka halice shi daga laka ne ka halice shi daga laka ne kuma ka halice ne daga wuta na yi shi daraja na yi shi kima kiyasi ne amma sai yace sai kuskure shi yasa ibn hazam Allah mashi rahama al-tahin sha al-muhalla bil asar kahinya shiga babbukan sai da yi muqaddima katuwa da ta kusa mujallar guda akan raddi akan masu kiyasi da gaggaya musu maganganu na cewa jahilai ne ma cikin ibada kuma maganganu masu ratsarwa wanda bai san ba abinda malamai suke tahiya akai in aka taho na aka karanta in abin mu dauko muqaddima nan mu karanta muku sunan ne wallahi ba wanda bai zai yarda ba akan rushe kiyasi kan cewa magana banza ce kiyasi babu ita cikin addini kuma yana da hudan saboda hujjojin da zai ta kawowa da dalilai na shari'a na Qur'ani na hadisi na malamai magabata masu yawa ne to hei dai kuma malamai ba a haka suka tayi ba babu na 29 babu gasil ma yusibu min farjil mar'a baban dake bayanin wanke abin da ya taba jikin farjin mace hadisi na 2092 yake cewa haddathana abu ma'amar haddathana abdul waris an al husain qala ya haya wa akhbarani abu salama anna ada ibn yasa akhbarahu anna zaid ibn khalid al juhani akhbarahu annahu sa'ala usman ibn affan qala ara'aita idza jama'a ar rajul mar'atahu falam yumni bani labari idan mutun ya sadu da matar shi kuma bai hutar da mani ba qala usman yake cewa ya tawadda'u lis salah yayi arwalla kamar yadda zai arwalla shi ta sallah waye gisila zakarahu ya wanke a gaban shi kawai qala usman yake cewa sami'tuhu min rasulullahi sallallahu alaihi wasallam na jiyo shi ne daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam fasa'altu an zalika ali ibn abi talib gami da wannan mas'ala sai na tambaye ali ibn abi talib kun ga ai mun ga muku cewa mazhaba ce ta wasu sahabbai kuma daga baya suka komo nan usman da kanshi gashi yana cewa idan bai hutar da mani ba kawai arwalla zai yi irin arwalla shi ta sallah mai tambaye ce he na tambaye ali ibn abi talib da zubair ibn al-awwam da talha ibn ubaydullah da ubay ibn ka'ab Allah ya rada su fa amaruhu bizalik su ma suka umarce shi da haka قال يحيى yake cewa akhbarani abu salama ya bani labari anna urwata ibn zubair akhbarahu cewa urwa dan zubair ya bashi labari anna aba ayub akhbarahu cewa abu ayub ya bashi labari annahu sami'a zalika min rasulullahi sallallahu alaihi wasallam cewa shi ya ji wannan ma daga annabi sallallahu alaihi wasallam cewa yayi arwalla ya wanke gaban shi kawai wanka bai kanshi wannan hujja ta karshe kenan shi yasa a har kullum malamai suke tabbatarwa da cewa duk wanda zai dauki daidai kun hadisi ya rika hukunci da su halakake sunan shi hadisi al-Imam Ahmad Allah mashi rahama yake cewa al-babu idza lam tujma durqahu lam yufham dukkan wani babu a cikin harkar hadisi in ba a hada hadisan da suka yi magana akan shi ba har abada ba a fahimta shi kaga yanzu wannan daga jin wannan wani ya dauka ya samu mas'ala cewa saduwa an ba a hutar da mani ba babu zancan wanka kawai arwalla za a yi shi kuma zan mu ga abin da malamai suka ce hadisi na 2093 haddathana musaddadun haddathana yahya an hisham ibn urwa qala akhbarani abi qala akhbarani abu ayuba قال اخبرني ابي بن كعب انه قال يا رسول الله yace ya ma'aikin Allah idza jama ar-rajul al-mar'a falam yunzil idan mutun ya sadu da mace kuma bai fitar da mani ba kale yake cewa ga sulma masal mar'a minhu ya wanke abin da ya taba macen daga jikin shi kawai ma'ana ya wanke azzakarin shi summa ya tawadda aw yusalli ya arwala kawai yi sallah qala abu abdullah abu abdullah yake cewa al-ghusl ahwa wanka shi ya hidaidi wa zaka al-akhir wannan lamari kuma shine na karshe wa inna ma bayyana ikhtilafuhum ko mun muku bayanin sabanin su ne wannan magana bukhari ce Allah mashi rahama Allah ji kanshi yake cewa wanka shine abinda ake kai wannan mun kawo ne kawai dan kusan sabanin sahabbai in ba ta yi nisa ba al-imam al-bukhari a cikin al-jami'i kinshi baka ganin magana shi a cikin bakin shi ya takaita kan annabi ya ce kawai hadisi in ba ya ji tsoran irin wannan wasu za su halaka ba sai dan sa bakin shi kadan ita ma magana dai ko bi kauta wadatar ba dogo hira ba wanda ilimin magabata mai albarka ne magana kadan take wadata da ita kuma tabiya bukata ya gabata a cikin baban da yake gaban shi yake cewa Ibn Hazm ya rawaito daga jama'a da dama daga cikin sahabbai wanda suke cewa la wujuba illa bil inzal cewa babu wajibi ga wanka sai idan mutun yayi inzali fa qala sai yake cewa Ibn Hazm umin ma ra'a Allah gusala min al ilaj fil farj daga ciki wadanda suke ganin cewa idan mutun ya sadu da iyalan shi bai hutar da mani ba babu wanka a gare shi cikin su akwai Usman ibn Affan akwai Ali ibn Abi Talib akwai Zubair ibn al-Awwam akwai Talha ibn Ubaidillah akwai Sa'ad ibn Abi Waqqas akwai Ibn Mas'ud akwai Rafi ibn Khadij akwai Abu Sa'id al-Khudri akwai Ubay ibn Ka'ab akwai Abu Ayyub al-Ansari akwai Ibn Abbas akwai Nu'man ibn Bashir da Zaid ibn Sabit da Hamza da Jamharatul Ansari radiyallahu anhum da jama'a nas mutanen Madina yawancin su da Ata ibn Abi Rabah cikin tabi'ai da Abu Salma ibn Abdurrahman da Hisham ibn Urwa da wasu daga malaman zahiriya wannan duka Ibn Hazm ya kawo su cikin Al-Muhalla bil Asar Al-Muhalla da wannan Al-Imam Ibn Hazm ba Al-Muhalla Sharh Al-Mujalla ba akwai littafin fiqh da yake cewa Al-Muhalla Sharh Al-Mujalla wancan da banne wani littafin fiqh ne Al-Mujalla ibn wani malami mu shari'a yake cewa shi Al-Muhalla amma na Ibn Hazm ya sa mishi suna Al-Muhalla bil Asar lillibabbe da hadisi kuma haka ne dukkan wata mas'ala da Ibn Hazm ya zo zai kawo abinda Annabi sallallahu alaihi wasallam ya hadisan da suka tabbata wajen Annabi cikin mas'alolin sannan kuma ya zo ya koro dukkan wasu maganganun sahabbai da fatawoyin su da tabi'ai gabaki daya akan mas'ala sannan dada ya gina abinda yake ganin shine daidai yace abinda ya rawaito daga wasun su Ibn Hazm Allah mishi gafara wasun su sun yi taraju'i dukkan su sun bar wannan mazhabin na cewa sai an yi inzali Malik ya yi ruwaya daga Ibn Shahab daga Sa'id ibn al-Musayyib cewa Umar dan Khattab da Usman ibn Affan da Aisha ummul mu'minin sun kasance suna cewa idza masar khitanani idan kaciya bi ta gamu faqad wajabal ghusl wanka ya wajaba kenan wannan ruwaya kuma da Malik yayi shi ya dogara akan ruwayar da aka yi ga wannan malaman wannan sahabban da Ibn Hazm kanshi ya rawaito to ga wasu nan gurin al-Imam Malik ya rawaito cewa sabanin kuma wancan abin da Ibn Hazm ya kawo kenan sai a dauke shi akan cewa wancan ra'ayin sa ne na harko Ibn Hazm ya kawo shi kuma Malik ya samu ra'ayin sa na karshe wanda suke kai wanda shi aka tahi akai dukkan su babu wanda ya kariha dukkan su Allah ya kiyaye su manyan malaman hadisi ne akan wannan akan ilimin hadisi da Malik da Ibn Hazm Ibn Hazm yana daga cikin malaman fiqh kuma yana daga cikin manyan malaman hadisi kamar Ibn Jarir al-Tabari a cikin al-Muhallaqin shi hadisan duk da zai kawo da sanadin shi daga gare shi zuwa Annabi sallallahu alaihi wasallam kuma haka nan ne dan saboda shi yasa sa mishi suna al-Muhalla bil Asar a cikin sharhin Ibn Battah na al-Imam al-Bukhari Allah mashi rahama yake cewa da Usman da Ali da Ubay ibn Ka'ab da sanadin sa dukkan su sun yi fatawa da sabanin abinda wannan Ibn Hazm ya kawo yake nuna cewa sun yi taraju'i akan mas'alar ba wai ana magana cewa ƙarya ya musu ba ya wuce musu ƙarya malamin hadisi ne dan saboda yana da littattafai ma na hadisi Ibn Hazm Allah mashi rahama yana da an-nasikh wal mansukh min al-Asar nasikh wa mansukh na hadisan Annabi sallallahu alaihi wasallam duk da yana cikin mafuqudan littattafai Ibn Rushd a cikin qawaid kin shi yake cewa lamma wa qala ijma' Ibn Rushd mai biyatil mujtahid wa qala nihayatul muktasib yake cewa da ijma'i ya hada akan cewa mujawazatul khitanani wajibul hadd cewa haduwar kaciya guda biya wajaba tahaddi yace wajaba an yakuna huwa almujibul lidhuhr kuma ya wajaba to ya zamana ya wajaba ta cewa ayi sarki tunda ya wajaba tahaddi tunda in aka ga wani yana zina da wata ba za a ce ba a'a tunda bai yi inzali ba ma ba haddi akan shi babu ruwan hukuma shari'ar musulunci da zancen cewa bai inzali ba, dan da an wannan aka dauka sai ya fake da dama, kowa sai ya ce ai da aka ce an kama shi da wance yana lalata ai bai inzali ba, wanda wannan ba wanda zai sani sai shi kenan. Kuma a hukunci daga nan aka bi nan an rushe hukuncin rajam ko kuma an rushe hukuncin bulala kenan, wannan shi yasa ba a magana shi a cikin hukuncin abin nan rajam. Wa haka anna hazal qiyas ma'khuz min al-khulafa' al-arba'a, sun kawo labari cewa wannan qiyasin daga khalifofi guda hudu aka kawo shi. Baihaqi Allah mushi rahama ya rawaito a cikin as-sunan al-kubra da zuwa Ali ibn Abi Talib yake cewa ya kasance yana cewa ma aujabal hadda aujabal ghusl, duk abin da ya wajabta haddi to ya wajabta wanka, inda ya kusanci mace ya wajabta mishi wanka kamar yadda ya wajabta mishi haddi idan hanya zina ce. Ibn Battal ya rawaito daga Ali daga Ubay cewa Ubay ya yi rujui ga wannan fatawa kahin rasuwar. Ibn Battal yana cikin malamai masu kawo dukkan wasu su wannan fatawoyi na sahabbai da na tabi'ai kalkashin litahin shi mai albarka. Wannan zan mu takaita, zan mu shiga cikin kitabul hayt ga deja Ibn al-Mulakil mujallal na 4 ya kare mun sai na 5. Al-kitab na nawa ne? Kitab na 6. Zan mu shiga ba. Wanda muka kare shine kitabul ghusl, kitab ne na 5 kuma an samu hadisi nawa a cikin shi? Hadisi? A duka wai daga harko har zawa. 219 da kenan 300 ba 9. Da 3 kenan ba 7 ko. 300 ba 7. Bis al-Imam al-Bukhari ke cewa bismillahir rahmanir rahim kitabul hayd wa qaulillahi ta'ala, kenan kitabul hayd wa qaulillahi ta'ala tare suke duka cikin tarjuma. Wa yas'alunaka anil mahid, suna tambaye ka game da sha'anin haira. Al-mahid zan mu ga bayanin malamai akan shi, yace qul huwa azan, ka ce musu kazamta ne. Fa'atazilun nisaa fil mahid, kun yisanci mata lokacin da suke cikin zamanin hairarsu. Al-mahid ba ita kanta hair ba, waqtu zamanul hayd, lokacin haida kawai shine ake cema al-mahid din, ba ita hair kanta ba, saboda ita hair kanta ai gashi an ce kitabul hayd, al-hayd shine sunanta, amma al-mahid ismu ne na zaman. Yace wala taqrabuhunna, kada ku kusance su, ya ta dauna har sai sun yi tsarki. Tsarki wannan na farko shine na daukewar jinin. Amma yace fa iza ta taharna, idan suka yi tsarki nan kuma aka kashi da tashdidi, dan saboda ziyadatul mabna ta dilla ala ziyadatul ma'ana. Wannan karin da aka yi karhin yake nuna cewa na biyun wannan kuma wanka ne wanda na karan kanta ita macen, bayan ta tsarkaka da daukewar jini, daga jini ya dauke cewa za a yi ta tsarkaka, amma tsarkaka wadda take wadda ta zo daga Allah, ba tsarkakawa da ita tamma kanta, wadda zata ma kanta ita ce ta tashi ta yi tsarki. Tabiin ita ce fa iza ta daharna, idan har suka yi tsarki kenan suka yi wanka, fa atuhunna min hasu amarkum allato, sai ku je musu ta inda Allah ya umarce ku kenan. Daga nan kawai fahimta ayan nan, sai kore ma mutun sabanin da wani dan karamin sabani da malamai suke yi na cewa idan ta tsarkaka koda bata yi wanka ba, mijinta yana iya kusantarta kenan, ba zai kusance ta ba. Ga aya ta yi bayani tunda Allah sai da yace fa iza ta daharna, sai in sun yi tsarki na ruwa. Yake cewa qauluhu ta'ala, al-Imam al-Bukhari da yake fadar mana cikin baban, yake cewa fadar Allah wa atazilun nisaa fil mahid, yace Muslim ya yi ruwaya da Abu Dawud daga hadisin Anas, Yahudawa, ma'ana sababin nuzul din ayar ne zai ka mana. Yahudawa sun kasance iza hadatil mar'a, idan mace tana haida, akhrajuha min al-bayti, su hudda ta daga dakin ma, can za a maida ta tunda ta zama datti gaba ɗaya ma, ba ta zawwa gida ɗakin da jama'a suke ciki. Fa su'ila nabi an zalika, sai aka tambaye annabi game da haka, hadisin a Muslim da Abu Dawud yake. Fa nazalatil aya, sai aka sabko da wannan aya da muka karanta, annabi yana karanta ta, sai ce musu islu isna kullu shay'in illa nikah, ku aikata komi wanda ake aikata da mace sai saduwar aure, ita ce ba za a yi ba. Fa ankaratul yahudi zalik, yahudawa sai suka yi musun wannan, suka ga cewa fa duk abin da zan faɗa wannan mutunan sai ya saba mun annabi sallallahu suke ne. Fa ja'a usayd ibn hudayr, da suke kishin a gari cewa mutunan nan naku mun yi hushi ma, duk abin da zan mu kawo sai ya saba shi. To sai usayd ibn hudayr da ubad ibn bashir suka zo suka ce ya ma'aikin Allah, ko mu dai mu rika haduwa da mata, mu rika saduwa da matan dan mu samu hadin kai da yahudawa. Sai ya ce suna yana nihin sabanin yahudawa, annabi bai bada izini game da haka ba. Wata ruwaya ta nuna cewa annabi sallallahu alaihi wasallam ya nuna musu bacin ran shi ma. dan saboda neman hadin kai da Yahudawa ba za a sasauto ba akan wani sha'ani na shari'a wanda Allah ne ya kawo shi ba kamar abin da muke ciki na yau ba ana da awar kokarin ittihadud din a hade addini tura suna nan suna kokarin a san hanyar da za a bi da musulunci tunda dai duk tashin hankalin da ake na duniya a fahimtar su ha a mummunan kwakwalwar su ta dan adam wanda babu aya babu hadisi a tare da ita suka zamana suke tunanin cewa tunda dai duka kashe-kashen nan da tashin hankali sababin addini ne ake yi to a hadu a samu malaman musulmai da malaman kirista da na yahudawa su zamana su hade wannan addina a hudu addini daya wanda kowa zai bi nan a zamana lafiya suna cikin tattaunawa har yanzu suna musa kan bakar su kan cewa a samu addini daya wanda musulmi zai ga cewa nashi ne an hadu su ma wancan su ga cewa nasu su na sai ke bai da alƙibla sai su yarda da haka nan pastoci ya su yarda da wannan tunda dama nasu ba addini bane shirme ne wasu suna yi akwai masu yin haka nan wasu sun karba akan cewa ittihadud din kuma wasu daga cikin malamai da aka saya sun zo suna zamanawa su tattauna kan abin su ga cewa eh lalle ya kamata tunda maslaha ce babi na farko yake cewa babun kaifa kana bada'ul haid baban dake bayanin yaya farkon haila ya kasance wa qaulun nabi da ma kuma hadar annabi sallallahu alaihi wasallam tare yake a jikin tarjuma kaifa kana yake cewa haza shay'un katabahu Allahu ala banati adam wannan wani abu ne wanda Allah ya rubuta ma ɗan adam shi wannan wani dan guntsire ne daga cikin abin da annabi sallallahu alaihi wasallam ya ga ma Aisha lokacin da ta yi farkon haila ana cikin bulaguro ya same ta tana ta kuka ta ga jini tare da ita sai annabi sallallahu alaihi wasallam yake ga mata wannan magana wa qala ba'dhum wasu suke cewa kana awwalu ma ursila al-haid harqan sabqo haila ala bani isra'il ga bani isra'il ne wa hadisun nabi aksar amma bukhari ce hadisin annabi shine mafi rinjayi mun san me ake nihi nan da suke cewa harqan akwai hadisi wanda ya taho cewa bani isra'il da suka yawaita sabo sai Allah ya geho ma matan sa haila kene yake nuna cewa matan da suka gabanci matan bani Isra'il ba su yin haila to Bukhari sai raddi akan wannan ra'ayin cewa ga annabi yana cewa wannan abu ne wanda Allah ya rubuta shi cewa kan bani Isra'il cha ala banati adam akan diyan annabi adam kenan tun farkon duniya har zuwa tun daga farkon duniya dama haka aka halicci mata da yin haila sai ya ce wa hadisin nabi aksar ma'ana aksar bi ma'ana arja hadisin annabi shi ya hirin jayi shine abinda Bukhari yake nihi nan gurin kamar yana so yayi nuni ne zuwa ga abinda Abdurrazzaq Sanani Allah mashi rahama ya hudu a cikin musannab din shi daga Ibn Mas'ud da sanadi kyakkyawa yake cewa kanar rijalu wan nisa'u fi bani Isra'ili ga hadisin ma'ashi mata da maza sun kasance cikin bani Isra'ili salluna jami'an tare suke jami'i ga baki daya jami'i da mata da maza a cakule a cikin wannan sahu guda fa kanat almar'a tatasharrafu lirajul matahi ta kasance ta rika tsinkayen wani namiji sai ta yi gauga ta taho ga urun wani namiji sai sahu daya din tana son shi dan sa jikin masallacin an ka wannan mafsarin fa alqa Allahu alaihim alhaid sai Allah ya geho musu da haira wa mana'ahunna almasajir sai aka hana su zuwa masallacin ma Abdurrazzaq ya hudu wannan hadisin a cikin musannab din shi Bukhari yace hadisin annabi shi yahi gamewa dan hadisin annabi ya game dukkan banatu adam ya ambata sai ya gama matan bani Isra'il da ma wanda suka zo bayan su kuma wannan shine a mazhabi mai kyau ga malamai suka tai akai Dawudi yake cewa Allah mashi rahama ni a gani na tsakanin su babu sabani dan saboda matan bani Isra'il suna cikin matan bani Adam akan wannan magana sai zama banati Adam annabi amne uridu bihil khusus wannan taujihin Dawudi a sharhi kenan cewa annabi sai ma da yace banati Adam yana nihin bani Isra'il kin dan bani Isra'il ne ya faɗa amne uridu bihil khusus yace matan bani annabi adiya annabi adam amana ne matan bani isra'il yace ibnu hajar yace sai in ce waye muke ne yana yiwa a ce a hada tsakanin wannan magana da umumi cewa Allah ya aiko su ne ga bani isra'il a tsawon lokacin su dan saboda uquba a gare su ba farkon samuwar ta ba ibnu hajar ya kawo wannan taujihin na uku yace saboda hadisan sahihai ne ba wanda zaka ture na musannaf na Abdurrazzaq sahihi ne yace tana yiwa haidai ai kokarin duba yadda za a yi tarjihi yadda za a huta daga sabanin dan inda wani mai rauni ne sai a bar shi an samu lahiya to amma duka sahihai ne to sai yace tana yiwa ya kasance taujihi na uku ya kasance canda farkon mata haila da suke yin ta ba ta wuce yan sa'a ɗaya ko biyu ko uku ba amma banu Isra'il da suke wannan sabon Allah suke zuwa masallaci suna wannan mummunar dabi'a sai Allah ya geho musu aka tsawaita shi ya zamana wannan lokacin da mata suke yi kenan sai zamana hadisan duka biyu Ibn Hajar ya hada kansu da wannan taujihi. Ibn al-Munzir ya huddo da Hakim da sanadi kyakkyawa daga Ibn Abbas yake cewa ibtida'ul hayd kana ala hawa ba'da an hubidat min al-janna. Farkon haila ya kasance akan Hawwa'u ne lokacin da aka sabko da ita daga aljanna, a lokacin nan ta sabko da hailanta. Kenan ba zancen a ce farkonta asalinta wannan Bani Isra'il aka fara akan su, kenan farawa ba akan su aka fara ba. Wa iza kana kazalika fa banatu Adam banatuha, idan haka ya kasance to diyan annabi Adam diyanta ne, ma'ana ita Hawwa'u din. Babi na biyu yake cewa babul amru bin nufasa'i za nufisna, baban da ke bayani da masu biki idan suka yi, idan ya zo musu. Yake cewa haddasana Ali ibn Abdullah haddasana ma musani wa cikin abunnan hadisai, ana cewa haila tana zuwa da ma'ana annifas. Bayani akan baban shi zai bambance mana cewa annifas in ake nihi na jinin biki na aihuwa, ko kuma annifas ana nihin da haila, wanda wannan kuma sai ya kasance an karanta ake ganewa. Hadisi na 294 al-Imam al-Bukhari ke ce haddasana Ali ibn Abdullah haddasana Sufyan qala samitu Abdurrahman ibn al-Qasim, yake cewa samitu al-Qasim yaqul, Qasim ibn Muhammad shine min al-fuqaha as-sab'a, to dan shi yake cewa ya jiyo baban shi yana cewa naji Aisha tana cewa kharajna wala nara illa al-hajj, mun hutaba abin da yake gaban mu sai haji. Falan ma kunna bi sarf, yayin da muka zo a gurin sarf guri ne hidutu sai na yi haila. Ta ce fa dakhala alayya annabi sallallahu alaihi wasallam wa ana abki, sai annabi ya shigo mini waje na sai gashi ina kuka, dan ita ce haila ta farko. Fa qala, sai yake ce mata malaki me ya same ki, anufisti kin yi haila ne, kenan kun ga anufisti ta zo da ma'anar haila ba biki ba, dan aihuwa ne asali ma Aisha ba ta taba aihuwa ba. Qultu na'am, sai nace eh. Qala, sai yake cewa inna haza amrun kataba, didda malaman lugha suna da a wajen wasal cewa suna da abinda suke bambancewa tsakanin anafistikin ko kuma anufisti tsakanin haila da biki ana bambancewa. Yace inna haza amrun katabahu Allah, wannan abu ne wanda Allah ya wajabta shi, ya rubuta shi ala banati Adam, afwan ba wajabta ba, ya kadarta shi, rubuta ta kadara ala banati Adam akan diyan annabi Adam. Faqdi ma yaqdil haju, kirama abinda mai haji yake ramawa gaira Allah ta dufi bil baiti, sai dai ba zaki dawa fi aka aba ba. Qalat, sai take cewa wa dhaha rasulullah sallallahu alaihi wasallam ala nisa'ihi bil baqari, sai annabi sallallahu alaihi wasallam yayi layya ga matan shi bil baqari da saniya. Kenan wannan hadisin shine wanda Bukhari yayi nuni gare shi, dan gashi a kusa zai kashi da sanadin shi, kuma ya ce ne wa haza shi in katabahu Allah ala banati Adam, duka zai kawo hadisin dan saboda ya kulla tarjuma, ya kulla tarjuma da shi dan saboda yana tahowa kuma a yi taujihin abinda ake nihi da shi. Wannan hadisin yana daga cikin hadisan da al-Imam al-Bukhari ya yawaita kawowa cikin al-Jami'in shi, dan ya kashi a guri 35, wannan shine guri na harko. Bukhari ya kashi a guri 35, wannan kuma zahiri ne yana nihin bayani ne akan haila. Sai babu na uku, babu ghasalul ha'id ra's zawjiha wa tarjiluhu, babun da ke bayanin mai haila tana iya wanke kan mijinta, wa tarjiluhu da ma kuma sarce mishi kanshi. Wannan baban kenan. Hadisi na 295 al-Imam al-Bukhari yake cewa Allah mashi rahama haddathana Abdullah ibn Yusuf qala haddathana Malik an Hisham ibn Urwa an abihi an Aisha qala, take cewa kuntu urajjul ra's rasulullah sallallahu alaihi wasallam, na kasance ina sharce gashin annabi sallallahu alaihi wasallam da masarci, wa ana ha'id, kuma ni ina da haila. Kene yake nuna halaccin yin hakan ne. Shi ma wannan Bukhari ya kawo shi a wurare guda 7, wannan shine guri na harko. Kuma shi wannan hadisi kirara yana zahiri, yana daidai da tarjumar shi, yana nuni akan halaccin mai haira ta yi wannan abun ga mijinta. Hadisi na 296 haddathana Ibrahim ibn Musa akhbarana Hisham ibn Yusuf annabi Jurayj cewa Ibn Jurayj akhbarahum, ya ba su labari. Qala, yake cewa akhbarani Hisham an Urwa, Hisham ya bani labari daga Urwa annahu su'ila, cewa shi an tambaye shi a takhdumin al-ha'id, mace mai haira shin zai ta yi mini hidima, aw ta dunumin al-mar'a wa hiya junub, ko kuma mace zai ta kusance ni tana tare da janaba. Fa qala Urwa, sai Urwa ce kullu zalika alayya hayyun, dukkan wannan abun a waje na abu ne mai sauki. Wa kullu zalika takhdumuni, yace dukkan wannan ni tana mini hidima iyalina, wa laysa ala ahadin fi zalika ba'sun, yace babu wani wanda yake da lahi akan wannan. Akhbaratni Aisha, yace Aisha ta bani labari annaha kanat turajjilu, ta kasance tana sarcewa, ya'ani ra's rasulullah, yana nihin gashin kan annabi sallallahu alaihi wasallam, tana sarce mishi wa hiya ha'id, kuma tana da haila. Kenan yake nuna halaccin yin abun. wa rasulullahi sallallahu alaihi wasallam hinan izin annabi kuma a wannan lokacin mujawirun fil masjid yana makwabtaka a masallaci yana masallaci yana itikafi ko kuma yana zamana cikin masallacin yudni lahar asa sai mai koma ta kanta dan saboda dakin ta jike yake da wannan dakin Aisha like yake da masallacin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam daga dakin ta akwai kofa wadda kai tsaye cikin masallacin ake shiga to daga nan annabi sai bai ka mata kanshi yace huwa fi hujratiha ita tana cikin dakin ta Aisha faturajiluhu ya tasarce mishi kanshi wa hiya ha'id kuma tana da haila kenan duka yake nuna mana abin da ya fada a cikin sanadin wannan hadisin akwai ladifa shine ittifaqu ismu shaykhir rawi wa tilmizihi malami ne da shi da dalibin shi da malamin shi sun ga sunan su yazo daya shine ibnu jurayj daga hisham daga gare shi kuma daga hisham wannan gurin yake ne akhbarani hisham ibn yusuf anna ibn jurayj akhbarahum shi kuma yace wa ba shi labari hisham ibn urwa kenan hisham ibn yusuf hisham ibn urwa anan gurin ibn jurayj dalibin shi da ya amsu hadisin shine hisham ibn yusuf kuma malamin shi da ya bashi hadisin shine hisham ibn urwa kenan wannan da malamin shi da dalibin shi sunan su yazo dai shine ladifa kin da yake ne kuma cikin wannan hadisi akwai dalilin wannan nau'i ne wanda malaman mustalawul hadith su kawo shi ba ibn salah kan shi bai kawo wannan nau'in ba a cikin wannan hadisin akwai dalili akan cewa jikin mai haira da zuhar jikinta da jibinta da mubashara da ita da gama jiki da ita dukkan wannan halak ne dan saboda gashi annabi yana itikafi ma kuma haka ta faru matukar ba saduwa bane ba da muqaddimat din shi kuma cewa mai haira ba za ta shiga masallaci ba dan da ya halitta ta shiga masallaci da Aisha ta shiga ta tarda annabi sallallahu alaihi wasallam ba za ta tsaya daga daki ba yana bai koma ta kanshi a tana cikin dakin ta shi yana cikin masallaci sai nuna cewa ba a bukata ta shiga masallaci amma lil mukus fihi ta zamana a ciki ba wai ta shiga ta dauko wani abu ba dan in ta shiga ne ta dauko wani abu hadisi ya tabbata ina ga zan mutar da shi annabi ya ce ma Aisha na wulini al khumra dauko mini abun sujada dauko abun sallah tafi masalan sai ta ce take ce ma annabi inni ha'id haira nake sai annabi ce mata haida take laysa bi yadiki ai haira ba a hannunki take ba haira ba a hannu take balle ki ce jinin zai zubi cikin masallaci in kin je dauko tafi kenan sai nuna cewa ta shiga ta huto ko ta shiga a wuce wannan babu matsala amma ta shiga ta zamna shine ake magana cewa bai halitta ba ba za ta shiga masa ibnu battal yake cewa cikin shi akwai hujja akan imamu shafi'i cewa mubashara rungumar mai haira ya halitta kuma yana warware arwalla yake cewa wannan kuma la hujjata fihi babu hujja a gare shi dan annabi yana itikafi ko ba shardan ta arwalla ba wannan hadisin yana nihin wanda suka ce taba mace bayya warware arwalla wannan suke nihin cewa ga annabi yana masallaci ya miƙo kan sha Aisha tana sarcewa da yana warware arwalla da ya warware mishi an fahimci cewa wannan kenan sai zamana hujja ga masu cewa taba mace bai warware arwalla to sai dai yace ba zai zamana hujja gare su ba ibnu battal malamin mu ne na malikiya ne yace ba zai zamana hujja a gare su ba me yasa dan saboda annabi ai ba yana sallah bane tattaba shi zama ne kawai a masallaci yana itikafi ko ba a ce ba dole sai da arwalla in ya ta taba shi ma arwalla ta warware ba matsala bane dan saboda ba cikin sallah yake ba zamana kawai yake cikin masallaci nan zan mu takaita akan wannan abinda muka faɗa daidai Allah ba mu larin shi na kuskure Allah mana gafara والسلام عليكم ورحمة الله.